Rasiya Musa, daya daga cikin jami'ai a hukumar, ta zanta da muryar Amurka a inda take cewa masu luwaɗi da madugu da mata masu juna biyu tare da masu sana'a ta karuwanci ke kan gaba cikin jerin waɗanda suka harbu da cutar a baya-bayan nan.
Abin da ya bari numbers na ya karu ne wanda ake siyan su zai shiga. Sun bari HIV da prevalence na ya je very high. Na biyu kuma su ne self-working. Mata da ke sayar da kansu. Somebody to balance the ages very high. Second, the mother must be sticky. Most of the time, she can go out to let her see people to move her head. Majority.
Mai magana da yawun matsunan masu luwaɗi da madugu a Ghana, Abdul Wadud Muhammad, yayi adawa da jawabin da hukumar ta fitar, a inda yake cewa masu luwaɗi a Ghana suna isa a gwada su, amma mafi yawan al'umman a kasar ba sa yin hakan.
Kuka ce disease ne yana kama LGBT people, it's not very accurate. Abin da ya fi sani kuma these demographics, pregnant women and LGBT people, mu muke test da lot, ta na san, mu muke test. Ko yanzu ma duka ne ba
sai dai kuwa ana samun karuwan masu kamuwa da cutar a matsayin musulmi, musamman masu juna biyu, abinda hukumar ke bukatar faɗaɗa wayar da kan al'umma domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Ni facility na ta inda na fara manage HIV case ce ba musulmai ko kuma, amma yanzu na san maka number musulmai da nike da shi da wannan ba musulmai ba number na da shi don ka ga ko ta ta tanga an group HIV prevalence na according to district ne, amma ka duka district na dawa wannan mun ganin musulmai ne.
Shi kuwa mai martaba sarkin addini a jihar Ashanti na Ghana, Dawud Akanni, yana bukatar da al'umma su ringa isa a gwada su, musamman waɗanda ke da niyan ƙara mata.
Tunda din ya yi yawa yanzu, ya kamata mu duba kan mu sosai sosai, mu ce check up mata da miji, kuma ce check up ɗin ka ta wanda ke kuma ke ke da shi da wani zaki lafiyar jikin mu.
Sai dai mun samu tuntubar wasu al'umma domin ji ta bakin su ko ya suka ji da wannan rahoto da aka fitar na baya-bayan nan.
Kowa ya hankali kuma da wannan abun, HIV ne ya yi very real, yana nan shi sa kowa ya hankali kuma wanda ba su yawa kuma su yi su protect kansu kenan, su kana za su protect kansu.
Kuma za da mata ka san yadda lamari yake, yanzu kuma duniya ne na social media shi ne kaman gamon maza da mata ya yi sauki, saboda yanzu WhatsApp da Facebook yana ba biyu kawai, kuma da hanka mu kawai shi ke nan ana haurawa kawai.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.